Taka,
may we ask?
Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Gwamnan jihar Zamfara mai ci yanzu Dauda Lawan ya fito balo-balo yana zargin gwamnan da ya gada Bello Muhammad Matawalle da cewa yana da alaka da barayin daji kuma ya kamata ya sauka daga mukamin shi na ministan tsaro.
Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me. And that would have been more honorable because from all the information we're getting, my predecessor was fully involved in some of these banditry issues.
But in fact, I can't idan da ni ne shi zan yi murabus na fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi a kaina hakan zai ku nuna dattaku saboda daga irin bayanan da muke samu wanda na gada a mulki na da hannu dumu-dumu a wasu daga cikin al'amuran yan bindigar nan.
How can you imagine all these allegations against me and you saw the minister of defense? I mean, that is unfair.
Ta yaya za a ce duk da waɗannan zarge-zarge a ce kuma shine ministan tsaro? Na ga bai adalci ba.
This man could have been honorable, stay aside, face all these allegations, clear his name, and then come back and continue to do whatever he wants to do. That would have been more honorable as far as I'm concerned. If I'm in that position, believe me, I'll put in my potential letter.
Kamata ya yi a ce ya nuna da taku, ya ja gefe ya fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi masa don ya wanke kansa, daga baya sai ya koma duk inda yake so ya koma. A irin ta mahangar yin hakan shine dattaku idan da ni ne a halin da yake ciki da tun na mika takardar murabus ina. To wannan shine fasara abinda Dauda Lawan gwamnan Zamfara ya faɗa game da wanda ya gada ministan tsaro kuma tsohon gwamnan Zamfara din Bello Muhammad Matawalle Maradin. To muna ci gaba da neman shi ministan domin ya fito ya kare kansa, amma kafin mu samu shi mun samu ni na kusa da shi wato Yusuf Idris wanda shi ne tsohon director general na sha'anin yan jaridu da kashi Matawalle din wanda ya yi magana da wakilin ma'aikacin gusar Razak Bello Kaura inda kuma yake kare shi Matawalle din.
Malam Razak, kamar yadda ka sani wannan magana ma ce mata rena mutane wayo da kuma rashin sanin ciwon kai da kuma abin da ya kamata kuma abin da ake ce ma ofishin gwamnati a Dauda Lawan. Shi ya kamata ya sauka da kujerar shi ta gwamna domin ya ci amanar jiha, ya ci amanar kasa. Wannan ci amanar kasa ne. Kuma idan Matawalle yake irin wa'innan maganganu, da yanzu ka ji su yan PDP sun bi rashin wasu maganganu na banza. Wanda Matawalle lokacin da yana gwamna, ai abin da ya yi, sulhu ya yi da mutane ba wa'innan wa'inda ake kira bandi. Kuma tare da dukkan jami'an tsaron Najeriya akwai sojoji ciki, akwai 'yan sanda ciki, akwai DSS ciki, akwai civil defense ciki, akwai manyan malaman addini na jiha da na waje, akwai manyan 'yan siyasa na ciki da na waje, da kuma sanin fadar shugaban kasa a wancan lokaci wannan abu. So don ka yi sulhu da mutane shine za a da a ce kai kuma kana da alaka da su, kuma da aka yi sulhun bai tasiri ba, domin lokacin da aka yi sulhu sai da aka yi shekara ɗaya da wani abu. Ba a tarun hanyar jihar Zamfara ko ina, ba a kinnatin ko ina, ba a kai ata ko ina ba. Kasuwannin mu ko da Matawalle ya zo duka a rufe suke, amma duka sai da ya buɗe su gaba ɗaya ko ta kasuwa tana ci a jihar Zamfara. Ta haɗa da yanzu wanda ma a cikin garin Gusoma is not safe, wanda a lokacin gwamnatin Matawalle a kamar hukumar mulki guda ba a samu ata ko ɗaya ba. To balantane shi yanzu ya zo wannan maganganu.
To dama an daɗe yana cewa rawar da cin hanci da rashawa da wasu matakai da wasu manyan mutane a cikin soja da gwamnati da jama'a suke takawa wajen haɗe kai da barayin dajin nan suke hana a samu shawo kan wannan matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya. Da haka muke sake marhaba lalle ga bakin mu tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya na sama ɗaya na ƙasa, wato retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major Yahaya Shunku, wanda suke duba mana abubuwan da ke kawo kalubala ga wannan kokari da ake na kawo Najeriya zaman lafiya. Wakilin mu Abuja Masamai Kana ya tattauna da su.
Ina son ka ji mun yanda kake kallon yadda gwamnatin Tinubu take tunkarin kalubalen tsaro musamman a nan arewacin Najeriya. Tana yin abin da ya kamata, ta dauko hanya ko kuma bata masa dan baba.
A rubuce a takardar da yasa na yesu na takardar na manifesto din shi. Na bi karanta abin da aka rubuta na fitin shi. A rubuce abubuwa ne masu rubuce amma gaskiya har yanzu ba a yi ba. Sai dai shin ku yayi magana na ce ko dan kabu-kabu ya fi shugaban da su su ji. To sai kai mamaki me yasa ba a sa kuɗi a wannan sojojin? Me yasa ba a sa kuɗi a ƴan sanda? Magana ɗaya kenan. Na biyu, maganan da aka fara yi lokacin Buhari ba a zo an gama ta ba. Na a duba tsarin tsaro na gaba. Abin da nake son tsaro me ya yi aikin shugaban ƙasa? Me ya yi aikin minista? Me ya yi aikin CDS? Sai an sake duba wannan. Don a gaskiya a yanzu da muke yi an bar aikin ne na kowa. Aka ce wai the job is for everybody to for nobody. A takaice ni yanzu a gaskiya nake faɗa maka ni ba zan ce wai ga wanda yake gudu da yanzu ba. Ba kan shi ba. The same thing with police. Za ka ce mun ministan police affair yana da wani power a kan IGP. Ko abin da suka yi. So sai an gyara waɗannan. Sannan su kuma ƴan majalisa suna da babban matsala. Sai sun daina munafunce-munafunce. Sun kalli ƙasa, sun kalli NGO da suke cikin wahala. Sun daina waɗannan jirgin da ake yi. Wanda yake fa tuka ko abu aka yi tafi tashi taba. Wannan abubuwan za su fita kuma in ba a hankali ba wannan abin zai shigowa. So ɓangaren shugaban ƙasa suna da laifinsu. Saboda ba su saki mara ministan defense da abin wasu na nago na rubutu wai a kori ba zai zo a kori abin. A gaskiya mutumin da ba shi yake posting ba, ba shi yake promotion ba, ba shi yake recruitment ba, ba shi yake controlling budget ba, ba shi yake operational power wanda yake leader da shi kuma yi. To ya za a ce dai ko da sun tafi a ci an kore shi. Ni na ji a ciki. Ai da wani ba shi. Ba da wani ba shi. So sai an gyara wannan tsarin. Sai ɗan majalisa suna da babban aiki ba aiki kaɗai na shugaban ƙasa ba ne. Sannan su kuma na ba da misalin Hafsat Shozan da yake shi ba zai ba da cin hanci ba. Ban ga abin da yasa su waɗannan sojojin ba za su yi haka ba. Shugaban su, su kawai abu ta abin a ce wurin shi. Sai in kai magana da sojoji za ka ji suna cewa ana sa kuɗi a fefa amma wurin karɓan sai yana da wahala. Sai ka ɗan saki nan, ka ɗan saki nan, ka ɗan saki nan, cin hanci da rashawa. To, me yasa ba za su yi ƙasa mali ba? An san soja da san kaza. Me yasa ba za su yi abin da yayyen su suka yi ba? Sun ce ba za su bayar ba. Ni ban ga abin da zai hana ni. A san soja zai faɗa mai shugaban ƙasa cewa ba ban kai faɗa mai ministra cewa ba a bani ba. Shi ministan da kuma zai fito da magana ko shugaban ƙasa. A yi daga baya mutanen Najeriya ba shi ba prime minister ko shi zai suka zaɓa ba. Wanda suka zaɓa president ne, shi kuma president ne a kwanci minister ya kwanci sami. To finally, duka abin a hannun shugaban ƙasa ne. Kuma na ƙara jaddadawa a yanzu da muke tafiya shugaban ƙasa ba ya da lokacin duba sojoji.
Na'am.
Minista ba ya da power.
Group captain kafin ka rufe. A kwanan nan nagi ƴan sanda sun ce sun ban kaɗo wani yunkurin yin jin mulki a shugaban ƙasa har ma suna neman wani bature ɗan Burtaniya wanda yake kiɗa wannan al'amarin. Ya fi kallon wannan ikirarin ƴan sanda.
To shi ma dai muna kallon wannan ikirarin kuma ina fata kuma yadda nake yana kawo rashin yadda tsakanin gwamnati da jami'an tsaro. Muna kallo na yi maganar Hadiza, na yi maganar ƴan Dubai ko ina cikin lokacin da zai kawo. In ana wannan maganar ba a ganin komai abin sai ya zama shi ne. To ina ji ma wannan maganar ina nan ina jin ta. Shi dai mutum ina fito ya ci shi ba a miska ba. Kuma sun ce gashi. To muna so mu ga magana to amma in Najeriya zai mutu haka maganar nan za ta mutu. Ba za ka san ƴan sanda ne suke da gaskiya ba, ko shi da furo ne ke da gaskiya. In ka san baya sai a ce maka daga security mata, ai ba za a bayani ba. Ba komai ne ake koyewa a kan security mata ba. In aka samu su scandal a wasu kafashe, sai an yi bincike kuma sai an faɗa ma ƴan ƙasa. ƴan ƙasa suna da damar su san abin da ake yi.
Na'am, me ne rashin ku a ƙarshe? Kai ya kake ganin wannan ikirari ne ƴan sanda cewa da sun ban kaɗo wani yunkurin jiya mulki a shugaba Tinubu da wancan bature ke kitsawa.
So in ka ji irin wannan shi ne bature ba daidai Najeriya ba ne. Saboda haka akwai wanda ake nufin alƙaya ma wannan al'amari shi yasa aka biyo a faro da cewa ga wani bature wanda ake zargi kuma musamman maganar nan ta fito daga wurin ƴan sanda ba NIA ba ba kuma DSS ba. Saboda haka wannan al'amari ne wanda yake ba za ya karbi ga duk wani ɗan Najeriya mai tunani ba.
tafiya sai ta siyasa ana so anan kaiwo wani wanda yake kila a siyasar shi ana gani ta haka ne za a bi a kama shi a ci gaba da tuhuma har a cikin lokacin zabubuka nan gaba ne zo kila ana kan tuhuma akan wannan magana wannan shine hiri na fahimta
me ji hajin ku idan muka duba makwatan kasashen mu yan kankanin kasashe irin su jamhuriyar Niger irin su Chad irin su Mali irin su Burkina wato zaga sojojin suna kazar-kazar sosai wurin yaki da yan bindiga ko yan ta'addi da ke kafasan su kuma a wasu lokacin zaga cewar a karo ɗaya ana samun kyakkyawan nasara wanda kuma yake bada ma'ana mai kyau wasu suna korafin cewar ba gani irin haka a Najeriya kai da haka kuma haka ne nisa
kamar yadda kawalisa ko wani kasashe akasarin su sun zo da sabon salo wanda aka samu jagororin su shugabanni na rundunonin soja kuma suna so su nuna wa 'yan kasa da duniya baki ɗaya cewa da gaske suke yin tsoro a kan su wannan gyara ko ba komai za a ɗauki lokaci suna ƙoƙari su ga sun kawo canjin da za a yi a gamsu cewa ƙasar ce a gabansu saɓanin lamu yanzu da aka yi shekaru kusan 25 kenan ake kai da dawo wannan tsari na demokuraɗiyya kullum abu baya yake ta koma sakamakon yadda su 'yan siyasar ra'ayinsu shine kawai ke yadda za a yi su gyara da kuma kare muradunsu wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake ganin saurin ci gaba a wancan bangare muna ganin yadda bangaren tsaron nan ya tabarbare a kasar nan kamar yadda aka faro daga shirin nan na inda ake kashe kuɗi da sunan za a tabbatar da tsaro har yanzu abin ya ci ya ci cinyewa sakamakon kawai akwai wa'yansu wa'yanda su suna da wani tsarin su na ƙarƙashin ƙasa na abin da za su samu shi ne abin da ya dame su ba kasancewar kasar na matsayin ƙasa ƴantacciya mai ɗiyarci da kanta ba.
Tuwa gaishe kuma malamai to za mu tsaya nan sai mun dawo rana wa ciwo mu ji mu yasa sauran fannoni ko kuma jihohin Najeriya suke kamar ba ruwansu da abin da ke faruwa a arewa yanzu nan za mu ja burki sai ranar talata mai zuwan Allah ya kai mu a madadin su bakin namu da kuma shi wakilin mu Hassan Maina Kaina Aliyu Mustapha Sokoton ya Washington. Huta lafiya.